Mita tamman da takwas da dogo biyar da lafiyar murar zamani sunana Tijena da mu inda nake tare da wasu matasa masu harkar dinkuna bangaren mata zamu so mu ji cikakken suna.
Assalamu alaikum, sunana Hassan Muhammad Rabiu.
Na'am.
Twins Fashion Design Tukuntawa.
Na'am. To ga batun dinkuna kuma ya ce wa sallah na dosowa ko kuma ce azumi na karatuwa, shin ku rufe karbar dinki ko kuwa ku ba ku rufe ba?
Eh, gaskiya da dama wasu shagunan sun rufe karbar dinki, kamar mu wannan shagon ma gaskiya mun rufe karbar dinki saboda akwai wa'inda already mun san duk shekara suna kamar dinki. To in ba mu rufe karbar dinki tun yanzu ba, wasu sai cikin azumi za su kawo mana, saboda haka duk wanda muka saba muna ajiye musu gurbin su wanda suka saba kawo mana duk shekara, saboda haka yanzu ba kowa ne zai kamar dinki mu karba ba, sai wanda muka san dama mana da ajanda da shi shine za mu iya karbar dinkin sa.
To akwai gwaramai da ake sha musamman wajen celoli, wasu zaka ga an gama kuma ana cewa za a ba da dinki ko an kammala, sai ka zo karba sai ga ba a kammala ba, shin ya kuke fuskanta wannan kalubale?
Eh, gaskiya wannan kalubalen yawanci wani lokacin akwai matsalar kuɗi, wani zai baka kaya bai baka deposit ba, kuma ita nan yana so ka dinka kai, kuma zaka yi ta faɗi ta shi ganin ka samu kuɗin nan ka dinka kayan, to wani lokacin sai dai ka dauki kuɗin wani kai aikin wani da shi haka. Sannan kuma wani lokacin da karancin yaran shago su ma suna taimakawa wajen sa su tona haka dan goge-goge, sai kaga aikin yayi ma yawa, wani lokacin a ce komai kai zaka yi da kanka, sai kaga aikin baya ma sauri yanda ya kamata.
Zaka ga akwai wani mai gajin hakuri, zaka ga wani sai ta kai ga baiwa Hamata iska akan ba dinka masa kaya ba, shin ya kuke da irin wa'innan?
Eh, gaskiya irin wannan dama ni gaskiya kamar ni in ga kamun kaya in dai zai samu zan faɗa ma ga lokacin da zai samu, in ka ga ba zaka iya ba sai ka kai wani gurin, ba na bari gaskiya akan dinki zubar da mutunci na wani ma ya zo ya zage ni ko kuma mu yi cacar baki da shi, gaskiya yana kare mutuncin sana'ata da mutuncin kaina ganin na tsira da mutuncina.
To ko akwai shawarwari da zaka bayan uwanka teloli wajen ganin duk kaucewa irin wani abuwa?
Eh, gaskiya shawarwarin da ban ba teloli, duk wanda ya san zai karɓi dinki ya dinga daurewa yana karɓar deposit, saboda deposit shine yake sa dinki ya dinga yin sauri, dan wani zai kawo kayansa ma zaka ga kayansa ya fi wata biyar a shago, wani sai ya kawo kala, wani yana kawo kayansa yana bada kuɗin sai ga shafshafa an dinka mai kayan, saboda ya san wannan ya dinka waradi kuɗin sa na nan shi, wani kuma sai ka dinka kayan ma kai ta ajiye sa. Amma mutum da gaskiya shawara zan bashi ya karba kayan da zai iya karba, saboda in mutum ya kama dinki wanda ka faɗa mai da wuritin da in zai samu zai samu, in ba zai samu ba kuma ya kai wani gurin da za a yi masa, shine shawara da nake bayan wani failure.
Mita 88.5 da lafiyar murar zamani, sunana Tijena da mu sai kun karji na annan gaba.